أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. أما بعد، إن شاء الله تيجا بركاتنا عمدة الأحكام واندوانا شيني درس من أبو مشاد أعجكم وانا للتاي يومنا رانا الخميس عشرين قوتن جمادة ربيع الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا مدينة دبو دا ريغلو دا أربعين دا أكو وان دي دا عشرين دا بيار ga watan 11 miladiya ta 2021. Wancan satin mun fara kitabu salah, wanda har mun fara hadisi na farko, hadisin Abi Amr al-Shaybani Sa'd bin Iyas, yadda Allah ta tabbata a gare shi, wanda kuma muka ce insha Allah kafin darasin zan mu karanta wani abu kadan daga cikin abin da ya shafi falalolin sallah, wasu hadisai ya biyu uku wanda tana yiwa kuma mu gansa a can gaba. Kenan dai zuwa ɗan hadisai wani darasi, haka muna iya dauko wasu hadisai mu ringa karantawa. Kamar yanda wancan satin muka gani cewa sallah tana daga cikin abubuwan da yake hana mutum alfasha, muka ce kamar yanda Allah subhanahu wataala ya faɗi, utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wato sallah, idan kana yin sallah tana hana ka dukkan wani mugun aiki na alfasha ne ko kuma wasu abubuwa na ki wanda wato shari'a bata yarda ba da su. Kenan wannan yana daga cikin falalar sallah. Idan ka gani sallah ka bata hana ka irin wannan ayyuka, kenan ka bincike sallah ka, la Allah baka yi ta ba akan karantarwa da yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi. Sannan kuma tana daga cikin manyan ayyuka, kamar yanda muka gani hadisi na farko, mafificin ayyuka a wajen Allah subhanahu wataala. Kamar yanda hadisin wannan na Abdullahi dan Mas'ud yake cewa, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala, qala as-salatu ala waqtiha. Yin sallah akan lokaci yana daga cikin abin da yafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala. Sannan abu na uku, mun gayi hadisi wanda shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa, sahabbai ku bani labari da ɗayan ku akwai tabki a kofar gidan shi, yana wanka a wannan tabkin ko da yaushe su biyar, shin wata dauda ta tsaya a jikin shi? Sahabbai suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu dauda da zata tsaya a jikin shi. Annabi yace, kazalika salawatul khams, kamar wannan sallolin guda biyar, salloli guda biyar da kuke gani kana yin su, to haka suke kankare maka zunubanka sai ka tashi baka da zunubi. Wanda kuma mun gani idan kai sallah asuba zuwa sallah azhar, ɗan zunuban da kai kananan zunubai to zata kankare ma, haka daga sallar asar zuwa sallar azhar, haka daga sallar asar zuwa magruba, haka daga magruba zuwa isha'i, to haka. Idan yau insha Allah abinda zan makara daga cikin hadisai shine, sallah haske ce da duniya, a duniya da lahira. Wanda hadisi ne na Abdullahi dan Umar, yadda Allah ta tabbata a gare su, yake cewa, lalle Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ambaci sallah, wato ya yi musu nasiha, ya musu wa'azi akan sallah, sai yake cewa, wanda ya kiyaye wannan sallah, man hafaza alaiha kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yawmal qiyama, duk wanda ya kiyaye wannan sallah to zata zamanto mushi wani haske, da zata zamanto mushi tsira, zata zamanto mushi wato wani hujja ce a gobara na tashin alkiyama. Idan ka kiyaye sallah, kenan wannan duka zata zamanto maka, ta zamanto ma haske a nan duniya da lahira, ta zamanto ma hujja a duniya da lahira, ta zamanto maka kuma burhan, nurun wa burhanan wa najat, da tsira wato a gobara na tashin alkiyama da nan duniya. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, wa man lam yuhafiza alaiha, wanda bai kiyaye ba wannan sallah, yake cewa, lam takul lahu nur, bazatta kasance mushi ba haske, wala burhan, haka bazatta kasance mushi ba hujja, wala najatan yawmal qiyama, bazatta kasance mushi tsira ba, ya samu tsira a gobe tashin alqiyama, kuma a gobe tashin alqiyama zai kasance ma qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubayy bin shekara zai kasance tare da su Karuna da Haruna da Fir'auna da Hamana a gobaranar tashin alkiyama kenan menene sabamin shine sallah da ya toza ta tabi yin sallah akan lokaci bai kiyaye ba sallah sai zamanto ta zamanto mishi ta gama shi da su Fir'auna da Hamana da Karuna da Ubayy dan Khalaf a gobaranar tashin alkiyama haka hadisi na gaba yana daga cikin falalar sallah shine tana daga ma mutun darajar shi ta daga ma daraja kuma ta kankare ma zanubanka hadisi ya tabbata daga Sauban maulan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi kasratis sujud wato ina zaburar da ku da ku riki yawan yin sujada wato kenan yawan yin sallah kenan ku ringa yin sallah fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka Allahu biha daraja annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da daya ba za ka yi ma ba Allah subhanahu wa ta'ala wata sujada fa ce Allah subhanahu wa ta'ala sai ya daga darajarka wa khutta anka biha khati'a sannan ya kankare ma dalilin wannan sallar da kai ya kankare maka wato wani daga cikin abu na khati'a na kusakurai da kai kenan wannan yana nuna mana ita sallah tana sababi ne da yake sa Allah subhanahu wa ta'ala ya daga darajarka Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare maka kusakuran da kai a nan duniya gobe a ranar tashin alkiyama kuma ya saka cikin aljanna haka abu na gaba shine sallah tana daga cikin sababi na shiga aljanna wato hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama na Rabi'a bin Ka'ab yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa na kasance ina kwana a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama in kawo mushi ruwan arwalla yace wata rana da na kawo mushi ruwan arwalla sai yace mini sal wato ka tambayi duk abin da kake so a baka annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma Rabi'a ya tambayi duk abin da yake so a bashi abu na warko da ya tambaye shi yace ina so in abokance ka wato a cikin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi a babu wani abu wanda kake so haka shine kake so wanda da cikin mu ne irin zamanin nan aka ce maka tambaya abin da kake so annabi ya tambaye ka zaka ga wani kawuta zai a bashi abubuwa na duniya kawai to su sabban annabi sallallahu alaihi wasallam magabata ba haka ba suka kasance abin da yake so yace yana son murafaqatuka fil janna yana so ya abokanci annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna annabi me yace mishi sai yace fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud wato to ka taimaka min da kanka da yawan yin sallah da yawan yin sujada sai zaman to wannan ya samu sababi ka samu ka abokan ya abokanci annabi sallallahu alaihi wasallama a gobe tashin alkiyama kina wannan hadisin yake nuna mana ita yin sallah ita sallah sababi ne na shiga wato aljanna ina insha Allah wannan daga cikin fada'il la'allakum asati mi zawwa mu dauki wasu daga cikin fada'il na sallah in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu da rai da lafiya hadisi na farko da muka karanta a cikin babun shine hadisi na Abi Am Ash-Shaybani wasmuhu Sa'ad bin Iyas yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa haddathani sahibu hadhihi ad-dar yake cewa ma'abocin wannan gida ya bani labari sai ya nuna wani gida shine gidan Abdullah ibn Mas'ud lokacin da yana Kufa yake cewa qala yace sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ya tambaya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ayyul amali ahabbu ila allah ta'ala wani aiki ne yafi soyuwa a wajen allah subhanahu wa ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mishi as-salatu ala waqtiha wato sallah akan lokacinta sallah akan lokacinta annabi annan sallallahu alaihi wa sallam bai ce mishi ba as-salatu fi waqtiha idan aka ce as-salatu fi waqtiha la'alla ya zamanto waqtin nata karshen lokaci ko farkon lokaci ko tsakiyar lokaci sai ya ce maka ala waqtiha akan lokacinta bima'ana lokacin sallah yana yi ka tashi kai sallah lokacin sallah ya shiga kenan ka tashi kai sallah shine ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla wanda hadisul qudsi kamar yanda muka gani wancan satin cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi da ɗaya bawana ba zai taba kusanta ta da wani abu wanda yafi soyuwa a wurina ba fiye da abin da na farlanta mishi sannan sallah tana daga cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta sai tambaye shi qultu summa ay sannan kuma sai wanne qala birrul walidaini yace biyayya ga iyaye ka ringa ma iyayenka biyayya sawa'un sun mutu ko kuma suna raye idan sun mutu wato daga cikin addu'a da wasu abubuwa wanda zaka musu wanda zai iske su idan kuma suna raye da biyayya da taimaka musu da dukkan abubuwan da ya zamanto na taimaka ma iyaye ne saboda su ne sababin wujudinka a nan duniya su ne sababin samuwarka a nan duniya kenan wannan yana daga cikin shi ma afdalul a'mal a wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma yace mishi summa ai sannan wanne summa jihadu fi sabilillah shine yin jihadi akan hanya Allah subhanahu wataala shine na uku wanda wannan hadisin mun gane shi a wancan satin daga cikin abubuwan da cikin wannan hadisin yake karantar da mu shine kwadan sahabbai akan abin da ya shafi ilimi na abdullahi dan mas'ud ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne fi soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala wannan yake nuna mana suna da kwadai akan neman ilimi neman sanin ilimi sannan kuma abinda suka yi sabani da mu a wannan lokacin su ilimin su tare da aiki yake zawa sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suna tambaya abu suna sanin wannan ilimi ne akan shari'a sai sun aikata suna sani sai sun aikata mu kuma a wannan zamanin zaka gani gashi nan abin ka sani to kuma aikin ne sai ya zamanto sai wanda Allah subhanahu wataala yayi ma tawfiki kina a cikin nan zan mu gani irin yanda sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kwadan ilimi haka kuma a wancan satin mun yi magana akan mahabba sifa ta mahabba ta Allah subhanahu wataala ta Allah subhanahu wataala yana son wasu abubuwa sawa'un kamar yanda muka ce abubuwa na gurare ne ko na lokaci ne ko kuma na wasu ayyuka ne duka Allah subhanahu wataala wato yana so insha Allah kenan sai zan mu tashi hadisi na gaba shine hadisin Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta malam yake cewa ana Aisha radiyallahu anha qalat laqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli al-fajr fa yashhad ma'ahu nisa'un min al-mu'minati mutalaffi'ati bi murutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun min al-ghalas malam wannan hadisi ya kawo mana daga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta wanda hadisin wannan yana nuna mana irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin wato sallah al-asba wanda dama muna cikin kitabus sala ko muna cikin wani babe babul mawaqit babe da yake gayi mana lokutan sallah to annabi sallallahu alaihi wasallama yaushe yake sallah asuba shine Aisha take ba mu labari take cewa laqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli al-fajr tabbas haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallata sallah asuba salatul fajr fa yashhad ma'ahu nisa'un min al-mu'minati sannan mata na mummunai sahalarci annabi sallallahu alaihi wasallama sahalarci kenan sallah asuba bi murutihinna mutalaffi'ati bi murutihinna suna lullube da mayafin su sun rihe jikin su gabaki daya la ya'rifuhunna ahadun min al-ghalas lala summa yarji'na ila buyutihinna sannan a gama sallah su dawo gidajen su la ya'rifuhunna ko kuma ma ya'rifuhunna ahadun min al-ghalas babu wanda zai iya gane su saboda abin da ya shafi al-ghalas abin da al-ghalas shine ake ce mishi jijimi wato menene al-ghalas malam yace shine ikhtilatu diya'us subhi bi zulmatil layl wato cakuduwar hasken safiya da yake zawwa da kuma dare idan gari zai waye zaka gani akwai duhu-duhu ga haske yana zawwa da duhu-duhu wannan shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah salatul fajr a wannan hadisin Aisha ta kawo mana kenan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yake sallatar al-fajr shine bil ghalas da jijimi ba dare ba yayi ba can cikin dare ba da duhu durum kuma ba gari ya waye ba kenan lokacin da dare yana nema ya kare sahiya tana nema ta waye kenan haske ya fara shigowa kuma duhu yana kenan shi yasa ai ta bada misali take cewa mata na mummune suna zuwa su halarci annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa sallah sannan su dawo ba a iya gane su mutum bai iya gane waccan wace ce wannan wane ce wannan wacce ce saboda mine saboda wannan jijimin dake da kai akwai haske haske akwai duhu duhu misali akwai haske akwai duhu baka iya gane wancan wane ne kinan gari bai waye ba bai ida waye ba bainama kuma zaka ga sabanin yanzu wani waje zaka gani sallar can cikin daren ma ake yin ta wasu kuma su saba su yi ta sai gari ya waye duka yana abinda ake so akan sallar asuba shine a yi ta bil ghalas da jijimi kina a cikin wannan hadisin Aisha da ta kawo mana abu na farko dai zan magani irin yanda lokacin sallar asuba yake sannan kuma abu na biyu shine halaccin mata su tayi masallaci halaccin mata su tayi masallaci su je su halarci su yi sallah amma da sharadi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hodi idan ɗayan ku ta hutu zata tayi masallaci to fala ta masafira kada ta shafa turare ko kuma zata huce mace idan zata huta ba so ta shafa turare sannan kuma su yi sallah a gidajen su su yafi alkhairi da su yi sallah a masallaci kamar yanda hadisi ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga imamata cewa salatu kunna fi buyuti kunna khairum mi an tusallu fil masjid aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa ku yi sallah a gidajenku shi yafi alkhairi da ku yi sallah a masallaci ku duba ku gani a wani masallaci ne annabi yake gayyi musu a masallacin shi annabi sallallahu alaihi wasallama to ma ba luka da wasu masallatai da mata su ce sai sun mutu amma dai hadisi kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tamna'u ima Allah masajid Allah kada ku kada ku hana bayin Allah mata su tayi masallaci idan matakka ta tambaye ka ko kuma yakka ko kuma kanwarka wata wadda dai kai kake zamantowa kai ne kake da sulta a gida ta tambaye ka ta tayi masallaci kada ka hana ta amma dai da sharadin hudatta ta na warko nan sahabbai matan sahabbaiya suke kasance bin mutalafiati bi murutihinna sun lullube duka jikinsu sannan kuma kar ta shawa turare sannan ta tsaya tayi sallah a gidanta shi yafi alkhairi da ta je masallacin tayi sallah haka kuma a gidan nata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da tayi sallah a hilin gida da tayi a hilin gida gonda tayi a baranda a barandar ɗakin ta misali idan ɗaki kurye da baranda ne akwai baranda akwai tsakar gida da tayi sallah a tsakar gida to a barandar ta cikin ɗaki yayi alkhairi yafi lada da tayi a baranda kuma da tayi ta koma kurye tayi shi yayi lada a kuryar ba annabi sallallahu alaihi wasallam wata ruwa yake cewa inda take yi take yin sallah a ciki da tayi a cikin kuryar ko ina haka to a wancan wajen yafi lada a wancan wajen yafi lada kenan me yake nuna wa mace tayi sallah a gidanta a cikin ɗakin ta a wuri da take yi take yin sallah take yin ibada a wannan shi yafi lada da ta huto ta tayi masallaci amma akwai halaccin ta huto ta tayi masallaci in ta tambaya an ba ta ba a hana ta ba ta tayi wanda akwai kissa ta Umar dan Khattab da Allah ta tabbata a gare shi yake cewa ina ba da Isa kissa cewa matar shi ta san sare bai so ya huta batta so ya san sare ta san sare bai so ta huta sai ta tambaye shi ta huta masallaci shi kuma bai iya hana ta saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka a hana su to wata ran yace zai yi maganin ta ya aka yi hira ta huta sallah asuba sai ana ida sallah kai Umar dan Khattab yarda Allah da tabbata gare shi yayi gauga ya huto da ta dan shanyo kwana he bi ta da gudu haba yi ta ci ta kare ta huta da gudu ta tsere gida da kila ta sha da aka tashi washe gari da asuba Umar ya ga bata tambaye shi ba zuwa sallah har zai huta sai ya ce yau biki huta sallah ta ce kai Madina ta lalace yanzu maza suke bin mata da gudu ta ce ba ta huta ba to kun gani ya mata wata dubara wadda ta zamana a gida ita da kanta saboda sauran fitina amma dai abin da yake halacci shine mace tayi sallah a gidanta shi yafi alkhairi amma idan ta nema ta huto kada a hana ta wannan shari'a ce ta addinin musulunci bai hana ta ba sannan kuma amma da sharadi tarihi jikinta sannan ta zamanto ta katta sa turare saboda wannan duka yana janyo fitina kina a cikin wannan hadisin zan mu gani halaccin wannan sannan a cikin wannan hadisin zan mu gani wajibcin huta da hijabi wato wajibi ne mace idan za ta huta ta lullube jikinta gabaki daya ta lullube jikinta ma adal wajhi huska ce malamai suka yi sabanin shin wajibi ne hai tarihi har huska koko ba wajibi bane abin da yake magana mafi rinjaye huska ba wajibi bane sai tarihi idan ta huto ba tarihi huska ta ba tana iya ta huto tayi tayyata amma dai shi ma malamai suka ƙara wani sharadin cewa matukar ya zamanto huska ta ta bata yi ba ado saboda ado wa ya halatta ta mishi mijinta to idan ta yi ado ta huto kenan tana nuna wani abu ne can kuma Allah subhanahu wataala ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna sai ga mazajen su zasu a nuna adan su ita kuma ta huto ta yi ado ta bata rihe ba huskarta kenan idan ta yi ado ya zamanto wajibi ta rihe huskarta ta sa niqabi ta rihe huskarta ko kuma ta sa wani mayahi wanda za ta rihe huskarta amma idan bata yi ba ado tana iya huta matukar ta lullube jikinta gabaki daya dan ta huto huskarta a bayyane wannan ba haramun bane ba kamar yanda malamai suka faɗi saboda anan annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha take cewa summa fayashhadna ba'ahu nisa'un minal mu'minati mutalaffi'ati bimurudihinna summa yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas dayan ku saboda jinjimin dake da kai na asuba ba wanda zai iya gane su ya za a yi in gane waccan wace ce, kenan da haske ana iya a gane waccan wace ce, saboda mi fuska take nan za a gani a gane wace ce. Kenan wannan malamai suka ce yana nuna cewa kenan ba wajibi bane a tada zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama mace ta ce rihe fuska ta, amma jikinta dole ta rihe. Yana daga cikin hadisin da yake nuna ba wajibi bane ba kuma hadisin Aisha da Allah ta tabbata gare ta take cewa lokacin da ayoyin hijabi suka sako, matan Ansar gabaki ɗaya suka zamanto sun lullube jikinsu. A wata ruwaya take faɗa cewa idan suka zo suna tsayiya ko a haihi ko kuma a wani waje sun zo wajen maza, sai su dan kare huskarsu haka, sai su dan kare huskarsu su wuce. Kenan idan mace ta huta ba tare da niqabi ba, akwai halaccin ta huta ba tare da niqabi ba, amma idan ta zo wajen maza wanda take amma ta yi kokari ta kauda kanta kada mutane su kalle ta ko kuma wani abu makamancin haka, saboda kawai wata fitina ta taso. Na'am. Yarinya karama ban ganewa karama wanda mutun ya dauke ta yazo da ita masallaci ko ne ala kulli hal mata akwai halaccin su tai masallaci, akwai halaccin masallaci da tai masallaci, idan sun tambaya su tai wato kada ka a hana su, amma su yi sallah a gidajen su shi yafi alkhairi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya fadi. Kenan a cikin wannan hadisin zan mu gani kenan daga cikin fa'idodin, haka kuma zan mu gani abin da ya shahi ita mace tana halaccin ba ma masallaci kadai ba, hatta da huta indai da izinin wanda yake waliyinta tana iya ta huta, tana iya ta huta idan an mata umarni. Haka kuma a cikin hadisin nan zan mu gani maksudin shine mahallin shahid na sallar al-fajr, kenan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin ta, sannan kuma gashi nan gari bai ida wayewa ba, sannan kuma babu duhu wato wanda yake diyawa. نعم حديثي نقب مالا يكتوى أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان يصلي الظهر كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والإشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بالغلس. wato wannan hadisin shi ma mallan ya kawo mana shi a cikin kitabul mawaqit, wanda wa hadisi na biyu wanda muka gani wannan ya nuna mana lokacin sallar al-fajr, sannan kuma wannan hadisi shi kuma ya kawo mana salawatul khams gabaki daya, wato wani lokaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallata su. Shine Jabir dan Abdullah yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa كان صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يكسن تي يصلي الظهر ينا صلاة الظهر بالهاجرة وتورس أنا ننزاتي الهاجرة شيني شدة الحرارة كما عندما لم يجي شدة الحرارة سنن شدة الحرارة بيكسن تي وسيباين زوالي باين زوالي sanan rana yake kasancewa. Kenan wannan lokacin ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar wato al-zuhur, shine yace bil hajira, kenan da tsananin zahi da garjin rana. Sannan yace wal asra wash-shamsu naqiyatun, wato sannan kuma salatul asr Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallatar ta lokacin da rana tana a tsarkake, tana safiya, tana da haskenta, bata yi bajjajja na fadawa ko kuma rawaye-rawaye na fadawa. Kenan lokacin rana da kagan ta safiya a tsaye take tana da haskenta, lokacin wannan shine wato lokacin sallar azhar la'asr afwan. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wal maghriba idha wajabat, sannan yana sallatal maghriba idan ta wajaba ko kuma idan ta saranya, wato bi ma'ana idan rana ta fada, kenan daga rana ta fada lokacin maghriba ne. Wal isha'a ahyanan wa ahyanan, sannan sallar isha wani lokaci da wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallama idza ra'ahum ijtama'u, idan ya gani sahabbai sun gaggamu ajjala sai ya gaggauta a zo ayi sallah wato abin da ya shahi wato sallar isha. Wa idza ra'ahum abta'u, idan ya gani sahabbai sun yi jinkiri ba su zo ba akhara sai dan jinkirta wato sallar isha'i. والصبح سنن صلى الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بالغلس, النبي صلى الله عليه وسلم يا كسانتي ينا صلاه تدا جنجيني نا ساهيا شيني الغلس, كما عندما كنا غني شيني اختلاط وظلمه الليل بنور الصباح وكما بضياء الصباح. kenan wannan lokuta guda biyar na annabi sallallahu alaihi wasallama da yake yin sallah sallolin farilla guda biyar hadisin wannan na Jabir dan Abdullah yarda Allah ta tabbata a gare shi malin ya kawo mana shi wanda ya faru a Madina ne wannan kissa ce ta faru lokacin Hajjaj bin Yusuf bayan hijira da wajen shekara ta 72 Hajjaj dan Yusuf ya kasance yana ma mutane sallah yana dan akhara wani lokaci yayi bayin sallah akan daidai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake sai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma tabi'ai suka zo suke tambayar sahabbai cewa yaya Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin sallah shine kenan Jabir dan Abdullah aka tambaye shi shine yake bada labarin cewa to Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusalli zuhra bil hajira yana yin sallah az-zuhr da garjin rana wato rana tana da zafi lokacin ba'da zawal kenan wannan shine lokacin sallah azhar lokacin sallah azhar daga zawali yayi kenan lokacin sallah azhar ya shiga menene zawali shine lokacin da rana take tsakiya tana karkatawa bangaren yamma kenan lokacin azhar ya shiga idan tana tsakiya batta da inuwa da zaka dauki sanda ka mata haka zaka gani batta da inuwa kenan a tsaka take amma tana karkata zaka ga inuwa ta bada kenan wannan lokaci ne wanda yake na sallah azhar wanda irin wannan lokacin tun kare nawa yake fara lala da wajen minti 10 ko 15 ko wani abu makamancin midi 10 ko midi 13 12 da minti 10 12 da minti 11 12 da minti 15 albarci a 15 ma to a 15 lokacin sallah azhar ya shiga ayi kiran sallah ayi sallah lokaci ne zababbe wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar wato ayi sallah a wannan lokacin to amma zaka gani ana akharawa wasu masu yi da dan kusa-kusa ne zaka ga su yi ta da 40 ko da 30 ko kuma da 50 wasu he ƙarhe ɗaya ma wasu kuma ɗaya da rabi wasu biyu to ka gani wannan ta'khirin yayi yawa duk da cewa ya halatta a wani lokaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza shtagala al-harru fa abridu bis-salati fa inna shiddata al-harri min fihi jahannam wato idan tsananin zahi yayi tsanani to ku sanyaye da yin sallah misali akwai zahi mai tsanani misali a lokacin midi 90 da take shiga to ana iya dan jinkirta ayi sallah akai ta wani lokaci wata tarazzar saboda har rana ta dan yi sanyi saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada cewa dan ka a hudo mutane cikin zahi saboda addini ne mai sauki ya saukake ma al'umma komai bai kawo musu ba tsanani to amma a jata yanzu tun midi wajen bayan lokacinta da shiga da awa 2 misali ko da awa 1 da rabi ko da awa 1 ma lokacin ya ja yo lokacin ya ja da yawa wannan an ja ta da yawa kenan abin da yake kamar yadda muka fadi tun a farko fiyayyen aiki a wajen Allah subhanahu wataala shine as-salatu ala waqtiha anan mu yi tambihi game da mata wanda suke gida mata wanda suke gida da yawa zaka gani sun yi yawan yin ifradi a wajen sallah ka gani su ce a suna bin masallaci kaza sai masallaci kaza kai kuma daga lokacin sallah ya shiga ba wajabta miki ba yakin ba masallaci in kin huto ne kin tayi masallaci ki sallah amma in kina gida lokacin sallah ya shiga lokacin sallah ki yayi kawai ki tashi ki yi arwallaki sallah kina ji an yi kiran sallah lokacin sallah yayi ki tashi ki yi arwallaki sallah shine abin da yake wajibi akan ki wanda tayi ifradi ko kuma wani abu makamancin haka kenan wannan Allah su al-lamarin da na wajen Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya ga dama ya kama mutum in Allah ya ga dama kuma ya gafarta ma mutum hatta da wanda suke jinkirtawa ta tafi har lokacin wani ƙarhe ɗaya wani ƙarhe biyu da rabi ko kuma biyu ko kuma ɗaya da rabi su ma dai duka wannan yana daga lamarin su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ga lokaci dai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi ne lokacin sallah yana ba'da zawal yana yi in dai ba zahi bake da kwai shine za a sanya yadda yin sallah ke a dan jata wani lokaci in babu zahi lokacin ta ne na yin sallah kenan lokacin ya kamata a yi kiran sallah wato a ta da ya kama a yi sallah kenan shine yace yusalli zuhra bil hajira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah azhar wato da garjin rana sai yace wal asra wash-shamsu naqiyya wato wal asra ai yana sallah salatul asr a lokacin da ita rana tana tsarkakekke tana tsarkakakka safiya batta da wani masara ko kuma jijje na fadawa bi ma'ana rana tana tsaka wanda ya tabbata hadisi sahabbai suke cewa sun kasance suna sallata azhur su huto wash-shamsu naqiyatun hayya rana ga ta nan da zafin da ma zaka yi wanda in zai koma gida sai suna bin ratsan katanga wanda in ka duba sabanin haka a wurare da yawa dama dama a cikin gari zaka gani ana kwatantawa amma in ka duba cikin irin mutanen gida sai wasu sai an kai ta ma kai ka ce magarba ce za a yi ko kuma na makamancin haka kenan abin da ya kamata akan lokacin sallar la'asar shine lokacin da rana tana da haskenta la'asar lokacin rana tana da haske bata fara ba masara na fadawa kenan wannan shine lokaci na sallar la'asar sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal maghrib idha wajabat wato magariba idan ta zamanto ta saranya bi ma'ana ba'da ghurubi shams bayan rana ta fada shine kenan lokacin sallar magariba kenan ya zamanto idan rana tana fadawa lokacin magariba ne kawai ayi kiran sallah ayi sallah lokaci yayi zaka gani da yawa shi ma wannan ana samu wanda he ka gani rana he ta fada akwai wanda yayi disuiter dis wajen dis suke ma sallar magariba a nan cikin gari ma da yawa akwai wanda yayi can ma kai he ka dauka isha ce da su irin masu gauga ishan nan to yanzu ka duba yanzu a dauka gaga sankande disetter sankande rana take fadawa to wanda zai kai ta disuiter dis kaga ya saba ma wannan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kawo rana tana bacewa lokacin sallar magariba yayi fiyayyen aiki wanda yafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala shine yin sallah akan lokacin ta wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna cewa zasu yi sallah su huto da mai kibiya zai halba kibiyar shi zai gani inda ta wada wanda kibiya an ka halba akalla zaka ga ta yi santimeter ko kuma wani abu makamancin haka wanda yayi iya to wani yanzu wani wajen in ka huto sallah takalmin kama hika to sa coci nan zaka gani barantana kaga hannunka ko kuma wani abu makamancin haka kenan wannan kaga an saba ma karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan lokacin magariba shine rana tana fadawa lokacin magariba yayi ba wani jinkiri kenan a tashi ayi sallah Allahumma in dai ba wani an sa wani tsari ba wanda zai azo har mutane su gaggamu ko kuma wani dan lokaci dan kadan dai wanda bai taka kara ya karya ba misali disantar sankansan ka a ce an kara minti 5 mutane sun zo masallaci an wannan an yi sallah kenan wannan shine lokacin magariba annabi sallallahu alaihi wasallama Jabir yake cewa wal isha'a ahyanan wa ahyanan bi ma'ana sallar isha annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin ta wani lokaci ya jinkirta wani lokaci ya gaggauta shine idza ra'ahu ijtama'u ajjal idan yaga sahabbai wato sun gaggama a masallaci misali lokacin bayan sallar magariba sun tattaro an zo daidai sallar isha'i sai ya gaggauta ya fito ayi sallah haka kuma idan ya gane su sun yi ta'khiri musu zo ba sun dan jinkirta musu zo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai dan akhara ayi sallah wanda mun zan mu gani a cikin wannan littafin yaushe ne kuma lokacin sallar isha'i wani lokaci ne fiyayye a wajen wato yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Jabir yake cewa was-subhu wato sallah suba annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha bil ghalas wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar sallah asuba da jijimi wato jijimi ko jijimi 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 dai ba Hausa ce takhtalif to wannan lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake salatul fajr kenan wannan hadisin ya kawo mana lokutan sallah biyar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallata daga cikin fa'idodin da zan mu dauka a cikin wannan hadisin na farko shine mubadara gaggautawa akan yin sallah akan lokacin ta annabi ya ce akan sallar asuba lokacin ta kaza azhar kaza la'asar kaza magariba kaza isha'i kaza to kai matukar koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama akan yin wannan sallah akan lokacin ta kenan shine karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama Allahumma sai inda muka ce idan ya zamanto akwai tsananin zahi misali kenan za a iya jinkirta salatul zuhur a dan kara ta gaba har ya zamanto wato sanyi ya dan sauka saboda rana kada ya zamanto an yi wannan sannan kuma wannan jinkirtawan malamai suka ce bai da alaka da juma saboda ya tabbata Sahal bin Sa'ad yana cewa bus kasance ba suna yin kailula har sai sun dawo daga juma wanda kailula kuma mun sani shine barcin da ake yi na rana sai sun dawo daga juma'a suke yin kailula kenan wannan bai shiga ba a ce in akwai zahi a jinkirta sallar juma'a kenan wannan bai shiga saboda bai tabbata ba bai zabanto ba ruwaya kamar yanda malamai wato suka fada sannan a cikin hadisin nan zamu gani kenan irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake salatul asr wanda rana tana da haskenta ake so a sallaci sallallahu asr daga lokaci yayi kenan ayi kiran sallah wato ayi sallah haka kuma a cikin hadisin wato zamu gani irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake salatul fajr kamar yanda ya gabata a hadisin wancan wato wanda ya gabata kenan wannan abin da ya takaita akan wannan hadisi malam yace hadisi na gaba shine an abi al-minhad sayyar bin salama qala dakhaltu ana wa abi ala abi barzah al-aslami fa qala lahu abi kayfa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-maktuba fa qala kana yusalli al-hajira allati tad'unaha al-ula حين تضحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أهلنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه wakana yaqra'u bi 60 ila 100 wato wannan hadisi na gaba hadisi daga abil minhal sayyar dan salma yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa dakhaltu ana wa abi ala abi barzah al-aslami wato sun shiga tare da baban shi zuwa ga wajen abi barza al-aslami faqala lahu sai yace mishi kenan baban nashi faqala lahu abi sai baban nashi yace ma abi barzah al-aslami كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة يا النبي صلى الله عليه وسلم يكسنتي انا صلاه صلولي نفر الله وتصلولين da aka farlanta sai yake ce mishi kana yusalli al-hajira wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar sallar wannan wadda ake cema al-hajira ko kuma allati tad'una al-ula kenan salatu az-zuhr me yasa ake cema ta al-ula me yasa ake ce mata al-ula sabai sun kasance suna ce mata al-ula saboda ita ce jibril ya fara karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun gani a wancan satin jibril da yazo a wannan lokaci ya fara zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin zuhur yazo ya karanta su ya jashi suka yi sallah ya karanta mishi yasa sabai suke kiranta wato da al-ula kenan salatul zuhur annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar ta da garjin rana wato rana tana da zahi allati tad'una al-ula wanda kuke kiranta wato al-ula ta farko kenan hina tadhadu shamsu sai ƙara bayyana ma kenan lokacin da tadhadu wato take yin zawali rana take yin zawali wannan lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallatar salatu az-zuhr wa yusalli al-asr sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana salatar al-asr thumma yarji'u ahaduna ila rahilihi sannan ɗayan mu ya koma zuwa ga masaffin shi fi aqsal madina a can ƙarshen madina wa shamsu hayya wato al-hali rana tana nan a tsaye bi ma'ana da haskenta kamar yanda can baya wancan hadisi yace naqiyya sarkaki safiya da haskenta bata fara barawaye rawaye na fadawa yake cewa wa nasitu ma qala fil maghrib wato na manta abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma abinda shi ya fadi wato ga abi barza wanne ne kenan dhamirin wa nasitu ma qala fil maghrib abi barza ko kuma annabi wa yake magana abi barza yake magana yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance kenan zai koma ga annabi wa nasitu kenan ma qala fil madini fil maghrib ay nasitu ma qala sallallahu alaihi wa sallam fi salati al maghrib wa kana yastahabu an yuakhira min al isha allati tad'una hal atama sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana wato akhara wato sallal isha wadda ake kiranta da al atama wato wadda suke kiranta da al atama sannan kuma wa kana yakrahu an nawmu qablaha ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana kin mutun yayi barci kafin sallar isha'i wal hadith ba'da sannan da zuwa yin hira wato bayan sallar isha'i sannan kuma yake cewa wa kana yanfatilu min salati al-ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisu wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wato tashi zuwa ga sallar al-fajr sallar asuba lokacin da mutun ya san wane ne a kusan shi yake zamna da shi ya arifu rajulu jalisahu sannan kuma kana yaqra'u bis 60 ila 100 annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa daga 60 daga aya 60 zuwa aya 100 a sallar alfajr tayyib wannan hadisin mallan ya kawo shi dai a cikin mawaqitu salah babu wanda yake ga ya mana kan lokutan sallah sannan kuma yana ƙara nuna mana yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah kamar yanda hadisin Jabir na baya kenan ya nuna mana na farko dai ya ga yi mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallatar wato al-hajira ko al-hajira wato salatu zuhur allati tad'una al-ula ya to yana sallatar ta da garjin rana wato lokacin da zahi ke da kai kamar yanda muka ga yanzu haka kuma wal asr sannan salatu al-asr annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar ta lokacin sahabbai su dawo ɗayan su wanda yake ƙarshen Madina ya dawo ya koma gida a lokacin rana tana nan hayya wato ta fara barawayen nan na masara na fadawa sannan kuma abu shi wannan yake cewa wa nasitu ma qala fil maghrib wato ya manta abinda ya faɗi a salatul maghrib sannan kuma yace wa kana yustahabbu an yu'akhira min al-isha'i allati tad'una al-adama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya jinkirta sallar isha'i wanda kuke ce mata al-adama wanda hadisi ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana bai huto ba sallah sallar isha ta zo har suka safai suka huto suna as-sala yana jin sai ya shiru sai can ya huto dan cikin dare ya huto annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu inna hala waqtuha wannan ne lokacin ta launa ana ashuka ala ummati in ba dan ka in tsananta ma fa wato al'ummata yake cewa wannan ne lokacin sallar isha wanda abinda aka yi so shine sallar isha ayi ta zuwa kamar sulusi na farko na dare misali yanzu a dauka wajen kare nawa kenan benti inar ko bendezer kenan wannan lokacin ne ya kamata ayi sallar isha kinan wannan lokacin ne ya kamata a yi sallar isha to ya zaka gama da wannan fada ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma hadisin da ya fadi cewa ahabbul a'mali ila Allah as-salatu fi awwal waqtiha ya za a fada gama shi na'am ya za a gama su annabi ya ce wancan lokacin da ya jinkirta bai huto ba shine lokacin ta kuma da abin da hadisi na warko da muka karanta a cikin baban cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato abin da yafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala shine yin sallah akan lokacin ta wannan farkon lokacin ta na'am wayo ayya ce laula ana shukka la ummati kuma an yi ake yin ta a wannan kuma gashi nan a hayanan in yazo ya akhara a hayanan ya wannan sati mai zaba wallahi suwali bai nemo tayyib annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kana yakrahu an-nawm qablaha wal hadith ba'daha haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kyamar wato kin mutun ya kwanta wato yayi barci kafin sallar isha saboda menene saboda la'alla wannan barcin ya jaka lokacin ta ya huta dan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nawm qabla al-isha wato makruhi ne zaka gani malamai suna cewa makruhi ne mutun ya kwanta kafin sallar isha tsakanin magriba da isha yayi barci kenan kuma wal hadithu ba'daha wanda kuma da yin zance yin hira bayan sallar isha shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana kin wannan saboda an yi sallar isha mutun ya je ya kwanta saboda kaka cika dare ka kasa tawwa asuba ko kuma ka je kai ta abin da bai dace ba kenan wannan duka lokuta ne irin hadisin da ya gabata ne mallan ya kawo mana kan abin da ya shafi wato lokutan sallah da kuma karfe nawa ne da minti goma yake da lokutan da lokutan sallah da kuma irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake yin sallah kenan a cikin wannan hadisin abu na farko da zan mu dauka shine akan abin da ya shafi kwadayin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi ilimi da kuma neman ilimi na farko nan Abi Barza Abi Minhal da yazo shi da baban shi suka tai wajen abibarzatul asli ne ni suka ce mishi tambaya ce suka zo suka mishi ya ba su fatawa kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktuba yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallata salloli wanda da yawa zaka gani a irin wannan zamanin babu wanda zai zo ya tambaya ya annabi yake yin kaza ya annabi yake yin kaza sai dai illa man rahima rabbuka wa qalilum ma hum wato sai ɗaiɗaiku daga cikin mutane zaka ga suna son su nemi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin abu dan su yi hatta da sallah kamar yanda muka ce wancan satin da yawa daga cikin mutane yanzu ka tsare wannan titin karin duk wanda ya zo ka ce mishi wani da Allah ya kai ka koyi sallah bawan a cikin 100 da kila zaka samu 10 wanda zaka ji sun ce maka a mun karanta ne mun karanta kaza da kaza a makaranta an koya mana kaza zan mu dauka a kaza zan mu karanta kaza a kaza zan mu karanta kaza wato duk mafi yawan mutane zaka gani kawai menene inna wajadna aba'ana taqlidi ne kawai ne suke sun zo ne to alhamdulillah da dan dama game da wanda bai yi zace da dan dama game da wanda bai tunda shi har yana zawwa yana yin kwaikwai mun da ake ayi ruku'i ya yi sujada wani in ka duba ka bincika sallar tashi ma yake ka kawo sport yake yo ka zo na horko gymnastic ce ko menene kake wani sai ka sport ce yake tunda baka yi ta ba akan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta yana abin da yake na sallah shine mutun ya karanta ka je ka nemi sani yaya ake tun tsayuwarka idan ka tsayi me zaka fara cewa me zaka karanta idan kai ruku'i me zaka ce idan ka dago daga ruku'i me zaka ce idan kai sujada me zaka ce idan a sallah babu wajen da ake kyalewa in ka yi da ma azkar ba yi da azkar ko zaman tahiyya ake yi ka'i da tahiyya kai salatin annabi kai addu'o'in wannan ba ta akai baka kyale zaka gani da yawa zaka gani wani ya gama zaka haka zai yana jiran liman shi ya gama kawai kenan wannan kawai jiran liman ake yi wannan shi kuma lokaci ne zababbe annabi sallallahu alaihi wasallam yace na karba adda lokacin kana tahiyya ta karshe lokaci ne zababbe na karba adda mutum ka yawaita adda na'am yau to ka gani irin kamar masallaci wanda a waje ne ake sallah zaka gani wanda ba a biyan in wani yana wannan kamar yanda wani waje yake ba da cewa wata fatawa da naji an tambayi Dr. Bashir Umar wai wani ne wai yana sallah wai wata ta zo ta huce wai heji yana sallah wai yana sallah to ka ga wannan ina sallah shi na wannan wanda kuma sallah mun sani al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana munajati ne da ubangijin shi kamar yanda zan mu gani a hadisi na hadisin da zai zo gaba hadisin can da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa idza hadala al-asha fabda'u bihi qabla as-salah saboda ni kada ya shagaltar da kai malamai suka ce duk abin da zai shagaltar da kai akan yin sallah to wannan abin ka bari sai ka kawar da shi idan abinci ne ka bari sai ka kauda abincin tukun ka je kai sallah sai ka ci abincin kai sallah hadisi zai zo a cikin littafin nan a gaba haka idan akhbasan ne wato hutsari ne kake ji ko kuma kashi ne kake ji sun dame ka haka ya zamanto baka je baka yi sallah tunda annabi ya ce la salata baka je baka yi sallah kana jin wannan hutsarin ko kuma kana matsa haka kaje kai sallah kai hatta da mutumin da malamai suka ce hatta da mutumin wani da kunci ya dame shi wani bacin rai kana cikin wani mugun bacin rai baka je baka ce ka kabarta sallah kai saboda menene baka hankalinka ba ya zo ba ko kuma wasu malaman suka ce hatta da wanda yake cikin farin ciki wanda ya kai matuka saboda zuwa da kai ana sallah kai dariya kana cikin farin ciki wanda ya kai matuka malaman suka ce ka jinkirta wanda in abinci ne kake ci malaman suka ce koda lokaci zai huta kana cin wannan abincin wato ka yi da sashin matukar amma da sharadin kamar yanda zan mu zo akan hadisin zan mu gani wani sharadi malamai suka dora cewa sai in ya zamanto wato kana matukar jin yunwa ne yunwa da wanda in ka je baka samu ba a ba abinci malam wanda suke cewa wai abinci yana gaban sallah wannan kuskure ne kuskure ne abinci bai gaban sallah sallah ita take gaba da komi miye annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai idza hadara ta wato misali kai ne kana matukar jin yunwa akwai yunwa da in kana ji baka yi mai trizan kanka wani tsayuwan ma in ka zo baka iya ba kana kabbara ma abincin zakka ringa tunawa to irin wannan shine zakka tsaya fabda ubi da asha ka fara cin abincin wannan tukun kafin ka je kai sallah saboda menene kana zuwa sallah menene zai shagaltar da kai abincin nan zakka yi tunawa ka kauce ma Allah subhanahu wataala shi kuma al-musalli annabi yace yunaji rabba kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wataala zai ce hamidani abdi, kace arrahmanur rahim, Allah ya ce asna alayya abdi, kace maliki yawmiddin ya ce majjadani abdi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ce hadha li abdi wa li abdi ma sa'al, haka har zuwa karshe annabi sallallahu alaihi wasallam yana baka amsa. To kai kana sallah ka juya kana tunanin abinci ko kana tunanin wani abu, idan ka gani ka kauce, ka kauce ma sallah, ka kauce ma wanda abinda ka zo ka yi dan shi, kenan ba zai zamanto ba kana wannan. Tayyib, malam yace hadisi na gaba shine hadisi an Ali radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم النار كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. واتو ونا حديث مالن يا كاو منشي ينونا منا afdal sala ita ce sallar al'asr, bi ma'ana shi yasa na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aya take cewa hafizu ala salawati was salati al wusta, ku kiyaye sallah wato da sallah wanda take al wusta mafificiya, wanda da yawa nan annabi sallallahu alaihi wasallam da farko Ali yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya ce yawmal khandaq, ranar khandaq, wata rana ce ranar khandaq shine ghazwatul ahzab, lokacin da ake ginin khandaq ana kewaye Madina saboda yaki da mushrikai suka zo. Salman al-Farisi ya bada idi in ayi gini saboda in yaki yazo shi haka nan suke yi a Farisa, ya bada ana wannan sahabbai suka shagala bai su yi ba sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala Allahu quburahum wa buyutahum an-nar, wato wannan mushrikan, wannan munafikan, wannan arnawan, Allah subhanahu wataala ya cika kaburburan su da gidajensu da wuta, kama shagaluna an salatul wusta, kamar yanda suka shagaltar da mu akan sallah ta al'asr, sallah mafificiya, wanda idan aka ce al wusta ana nihin mafificiya, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta ghabati shams, har sai da rana ta fada. A cikin wani lafazi na Imam Muslim yace shagaluna an salatul wusta, sun shagaltar da mu akan sallah mafificiya salatul asr, sallar al'asr summa sallaha bainal maghrib wal isha, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta wato tsakanin magriba wato da isha. Kina wannan hadisin yazo ya nuna mana irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam idan sallah ta bari shi ya ne ne yake rama wannan sallar, sallar al'asr ce musiba, har ya zamanto rana ta fada, da yazo sai suka yi ta suka sallace ta ina tsakanin magriba da isha, kenan bayan rana ta fada. To a wannan lokaci ne sai da suka yi magriba suka yi dukan suka yi al'asr in, ko kuma yadda suka yi al'asr suka yi magriba, tunda ta yi sallama summa sallaha bainal maghrib wato wal isha, wannan lokaci suka yi dalili lokacin magriba malikiya ya suka dai sai ka janyo ta baya sannan ka kawo magarba. To wani kauli ba, babu wani kauli. To malamai suka suna da kaulin wannan, wasu suna ganin cewa na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda akwai wata ruwaya wadda ta zo nuna cewa sai da suka yi arwallal asr in suka yi sallar asr sannan suka yi sallar magriba, wasu kuma suna ganin akan wannan dalilin malikiya suka yi, wasu kuma suna ganin cewa nan summa sallaha bainal maghrib wal isha, bi ma'ana yayi sallar magriba tukun yayi sallar isha, amma alladhi yadhhar shine yayi sallar asr in tukun wato yayi sallaci magriba, bi ma'ana sallaha bainal maghrib wal isha, ya sallaita tsakanin magriba da isha bi itibari anna rana ta fada, cewa kinan lokacin magriba yayi kinan yayi sallace ta, kamar yadda wata ruwaya za ta zo insha Allah sati na sama, kinan zan mu karanta wannan hadisin kuma da abin da yazo da shi insha Allah, nan zan mu tsaya da fatan abin da muka yi daidai, Allah ba mu ladan gaba daya, kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatun mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.